Dala mun dai a jihar Adama kamar jihar Kebbi birnin noman shinkafa a Najeriya. Manoma sun zo wuya kan labarin cewa gwamnati ta bude bodar teku domin a shigo da shinkafar kasar waje. Bayan alƙawura da a bayan cewa ba za a sake barin shinkafar kasar waje isa a cikin gidan Najeriya ba. Bayan kuma sun noma nasu ma sun kai kasuwa. Lagrace dai ita ce ma shinkafar da gwamnati ke tinkaho da ita. Kuma ana noma ta ne ma a jihar Kebbi mai rafin barwa da yawa. Haka nan haɗin kan gwamnatocin tarayya da jihohin Lagos da Kebbi ya ba manoman damar noma shinkafar mai ɗaukar ido. To sai dai kuma jin cewa an baiwa wasu kamfanoni uku damar kawo shinkafar ta jirgin ruwa ya sa manoman shinkafa har zuka inda ko suka fita zuwa fadar gwamnati da ke nan Yola domin kai kokensu. Mr. Steven Madwa da ke ma zama shugaban haɗakar ƙungiyar manoman shinkafa a jihar Adamawa wanda ko shine ma ya jagoranci wannan zanga-zangar tare da zuwa gidan gwamnati inda ko suka miƙa takardar kokensu ya ce suna goyon bayan gwamnatin tarayya na inganta harkar noma a ƙasar. To amma ko ba su yarda da shigo da shinkafa yar waje ba.
Shinkafar da ake kawo mana a Najeriya shinkafar da ya gurɓuce ne wanda aka riga aka sa magani wanda kuma baya da kyau mana muna so fresh rice wanda mu mutan Najeriya kuma mu iya mu yi noman ta. So yan China suna shigo Najeriya suna bi shugabannin siyasa suna bayar da kuɗi don su shigar da rice. Nan ne muke maida hankali ma ci muka da shi shugaban kasa da cewa ba mu yarda a kara shigar da foreign rice zuwa Najeriya ba. Wannan shine dalilin mu da muka zo Gombe House mu mika takarda mu ma shi magirma gwamnati ya kai ma shi acting president.
Kungiyar manoman shinkafar sun ma koyi zargin cewa wasu kusoshin gwamnatin kasar na ko neman kawo sauyi a matakin da tun farko ma shugaba Buhari ya dauka na hana shigo da shinkafa yar waje.
Abun da yake faruwa shine cewa siyasa ya shiga harka shinkafa na Najeriya inda shugaban kasa ya ba mu duka talafin da ya kamata mu mu noma shinkafa. Gada ana taking advantage na rashin lafiya shi shugaba don a shigar da foreign rice. Wannan shine kungiyar manoma rice a Najeriya muka ce ba za mu yarda wannan ba. Mu kuma muna goyin baya police na shugaban kasa. Rashin lafiya na shugaban kasa ba zai sa ka dauki wayansu matakai a bayansa ba. And because of that shi shugaba Costop na Najeriya muna godiya inda ke control border na jiya da shekarar jiya ana so a shiga da kayan yaki Najeriya because of korewa wasu a waje aiki kaga su intercepting wayannan haka muke so mu ayi intercepting kowane border mu shigar da shugaban Najeriya ba mu. Abunda shugaban kasa yayi muna so acting president ya maintain magana cewa minister na finance ta bada waiver don a shigar da rice a Najeriya ba mu yarda ba. Wannan shine reason na muna zuwa nan.
Ko da yake karbar takardar koken gwamnatin jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla wanda ma sakataren gwamnatin jihar Dr. Umar Bindire ya wakilce shi yace sun kawo kukansu inda ya dace tare da sabon laya cewa zai miƙa kukansu ga fadar shugaban kasa.
They will also read this letter and take it to his excellency the acting president.
Lalle kun kawo kukanku inda ya dace kuma zai muka alƙawarin cewa za mu miƙa wannan kuka naku ga mugadashin shugaban kasa ba da wani jinkiri ba. Mun ga harkar noma musamman ma na shinkafa na mako cikin gudurorin gwamnatin APC wanda hakan ne ko yasa gwamnatocin jihohi da ma manoma zaburowa da mai bunƙasa wannan harka ko da ke wasu na ko ganin fa da sarari na akaba. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.